sauraron VOA. Har yanzu muna kasar Ghana inda mahalarta zauren ke jawabai iri daban-daban akan takardar shaidar ɗan ƙasa inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Muktada Edwin Abbas ya gayyato mutanen dukkanin zangonni domin warware batun ko an haifi mutum kafin ƙasar Ghana ta samu ƴancin kai da kuma waɗanda aka haifa bayan an samu ƴancin kai. Bismillah malami na gaba.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko ina gani azbaka ke ko kuma az Ghanaians yana min muni rauni game da kan da muka aje tarihi saboda matsalan gada muka samu ya fito da colonialist ne da kansu kan da suka identify waɗanda suka shigo garin ga azbaki suna kira mu either settlers ko aliens sai suka kira waɗanda suke garin ga as natives. Daga wurin da muka sake muka samu gari Ghana ina aka aje maganan natives da maganan aliens ko kuma settlers? A wani lokaci na samu tarihi cewa because wani kaman Kwame Nkrumah ya san mun samu issue hakan ga ya so ya kebe muna region wani wuri ta Bron half region ya zama muna inda za mu kira gari. Lawyer na nan ban sani ba ko yana da wannan fact aje, amma I think one of the issues is that an bambanta tsakanin mu da muka zo 400-500 years ago to an dauki waɗanda suke garin ga maybe more than 700-800 years aka zama da su su watan indigenous su suka zama suka transition suka zama Ghanaians. That issue is aside, me and me magana on it on one side. The other magana da nake neman yi shine zango ya zama kaman cosmopolitan, kowa in ya tashi zango yake shigowa, muna samun baki gaskiya aside mu Hausa Fulanawa da kakanninmu suka zo nan shekara 200 ko 150. Akwai yau gobe baki da muke samu daga Niger, daga Mali, daga Nigeria da suke shigowa cikin zango kuma su zo su nemi passport daga passport of gaskiya su kuma suna kawo muna a lot of problems saboda in aka samu matsala da wayannan mutane sai ya bari su wayannan wanda ma'aikata irin wurare hakan ga su kuma su samu suna bamu wannan pressure. The other thing kuma ne masalolinmu daga zango aside sarakai ya kamata mu jawo ulama saboda sarakai na samu interaction ko kuma hulɗa da citizens maybe ran sallah ko kuma in wani an kai wani function, amma malamai na samu interaction da ƴan zango ko kuma musulmai at least once every week daga juma'a ana batun Ghana card. So nawa muka ji ulama sun dauki mic su yi magana cewa ya kai wani lokaci in ba ka da Ghana card ba recognizing ka as ɗan Ghana, mun yi rauni kan tarihi, amma ya kai wani lokaci shi wannan da ke muna wanda ke bamu wannan problem zai iya tambaye ka waɗansu maganganu in kana da Ghana card. Saboda shi daga nan nake kira sarakai maluma in aka samu pulpit ayi nasiha cewa kowa one in aka tambaye ka garinka ka kira garinka saboda mutane da yawa da suke passport office ba cross custom ba 2000 mu da yawan su suka shigo nan mu muke nan for how many years. In aka ce da ka je kaga kaman ka samu problem ba kai kai magana, nemi mutane biyu su je su zama witness cewa na san wane gida nan ya fito ɗan Ghana ne in ba kai kai magana. Saboda ni what time ni saboda na san history na ban samu matsala maybe kai maybe Sadauna maybe ba mu samu matsala, amma da an tambaye ka magana kaka ce ka fito Kano, kaka ce ka fito Nyamai, kaka ce ka fito Mali, daga nan albarka ko sabon zango ko zungulen ko nima ka fito kuma kana da rights as a zango indigenous wurin ne hometown ninka. In kai kadai ba ka je normally suna pray on in kai kadai ne ka je da mutane biyu da suka san ka. The other thing kuma ne saboda Allah bakin mu ƴan waye mu da suke fitowa arewa su shigo kamu yadda kamu yadda mu nemi musu Ghana card da Ghana pass. Assalamu
alaikum. Mai martaba da manyan sarakai mu sunana Sarki Mas'ud Habib Said, ni ne sarkin Burra Songhai dake Okai Queen Central baki daya. Saboda karancin lokaci in dai mai batu ya serious dai ina ga yau ba mu tashiwa. Amma ni questions nake da shi biyu. Farko na tambayi lawyer, citizenship me ke qualify ka zama Ghanaian? Don lokacin da muke school an gwagwada muna categories da kai ka zama da shi Ghanaian. Ina so ya karfafa muna wurin nan. Na biyu shin Ghana muna da first class citizen, second class citizen, third class citizen? Don wanga abu duka muna experience.
I think basically there are two or three. One, the Citizenship Act of 2000, Act 591, and then the Chapter 3 of the Constitution, as well as other case laws that have been decided by the Supreme Court of Ghana, Kaman, the cases of Bilson and Rawlings, Olympio and Commissioner for Interior. These are the laws in the Kiabinga. Ama Nkaduba Citizenship Act to qualify as a Ghanaian, you must either be, you can be a Ghanaian either by birth or by marriage, or by naturalization, or by descent, or by founding. By birth, make a man kind of don't want to fight the one of the archive face to prior independence. Kamanka Duba Section 3 of the Citizenship Act, and I'm mentioning one of the archive face to before independence. And then they were born before independence. And then Section 4 of the Citizenship Act. Below the age of 7 years, he is presumed to be a Ghanaian by birth until proven otherwise. So that is the law that I know. And Sir, are there different classes of citizens in Ghana? In Kaduba, Article 17 of the Constitution is very clear. Come on, there shall be no discrimination. We are equality before the law, and there shouldn't be any discrimination based on religion, gender, or anything whatsoever. So clearly, there are no classes of citizens. We are all equal before the law. So basically, I think those are the questions that I think I want to address. The other questions, I think, they will be addressed by my senior. So finally, I've been there and took Mutanini. It appears, come on, everybody is lettered here. Everybody can read and understand very well. So I will encourage everyone to get the Citizenship Act 591. It is not any big document. So you can read about citizenship and you can actually understand what it entails. And then also we get the Constitution. We read Chapter 3 of it. It will help a lot. Praise God. Lazi. Thank you.
Amma the Niki na wajawabi neti ba policing go neti bani. Ama officers in the kiwuri suke frustrate mutu sesa mba kai kaman you are very strong ba kaman kanda sarkin kwashi mai nuna yayi ya fis kaman kanda yan kuta ya ta fis kadani a koyaushe an cika da irin wannan burga ka fahimta wajibi ne ka tsaya inda ai magana cewa a place of birth inda aka gwada ma inda aka haife ka inda ka fito kenan kuma kai yare ma wanda suke cewa they are indigenous. I think it will help you ka kiyaye cewa kaman ka fito north, ka kiyaye cewa sunan ka Abdullahi Kano ko Abdullahi Katsina, wannan kuma yana kawo mana matsala.
Yanzu abin magana ya komo wurin honorable wanda shine ke hurka tsakanin mu ɗan zango da shugaban ƙasa. Duk ƙorafin da muka gabatar gaban shi zamu ji abin da zai ci ne matsayin gwamnati akan wannan. Sa'an nan in hakan yazo ya cika da mutum, menene matakin da ya kamata ya dauka?
Sarakunan mu, malumman mu da yanwa maza da mata, ina murna yau da haduwa na da ku sosai don wanga masala ba ku je da shi ko ina ba a office na kuka kawo don mu tattauna mu samu hadin kai mu san matakin da ya kamata mu dauke don mu yi mu samu mafita akan wanga masala. Ba wani masala bane, kanda mai martaba ya fada ba policing government bane. Wayansu ne watakila ba su fahimci wane ne dangana ba, shi yasa abinda muke ganin nan yake faruwa. Dangana koko zama dan kasa bai dogara kan kabila ba, bai dogara kan kala ba, sam ba ta dogara lugga da kake gayawa ba, koko ba ta dogara wurin da ka fito ba. Amma zaman dangana ta dogara kan doka. Kan da brother na ya fada Citizenship Act na 2000 da na Constitution 1992 su ne dokokin da yake nunawa wane ne dangana. Don shi nke ba haushe ne, akwai Hausawan Ghana, akwai Hausawa na Nigeria da na Niger, akwai Wangarawa na Ghana, akwai Wangarawa na Mali da na Ivory Coast, akwai Musawa na Ghana, akwai Musawa na Burkina Faso. Shine dangana ba mu da bambanci, kai dangana ne fiye da wanga, in kai dangana ne, kai dangana ne. Wane ne dangana? Dangana shine wanda an ka haife shi nan koko kasan waje, guda daga cikin iyayensa dangana ne ko kakanninsa dangana ne. ya iya ya zaman kamar wani ba'ar ne an san kamar arna nan suka fito amma akan doka ba dangana bane ya iya zaman kamar ba moshe dangana ne don in ka duba cikin dokan mu na Ghana yana cancanta a kira shi citizen of Ghana wani hanya ne kaman kanna na fada hanyar nan guda kenan yayi magana batun naturalization misali wani ya fito daga kasar waje bature ya zo nan yayi zama a cikin fasanga ce Ghana ta mai dadi je kaman ninna sun in zama dan Ghana ako wani process da dokan mu ke nunawa wannan process na mai shi ne zai bi at the end of the day a zama da shi dan Ghana don shi ka gan kolon shi bature ne amma dan Ghana ne in like the same way akwai wanda su ba yan Ghana bane tafiya ya kawo su a cikin Ghana a cikin tafiyan su watakila na mace koko hamiji ya gan na mace koko miji da mai shi nan ke so ya aure mai shi a cikin dokan mu akwai hanyar da mai shi nan zai bi by registration cin ya zama dan Ghana mai shi nan dan Ghana ne din auren nan ma ta dissolve kama auren nan ba auren nan kuma mai shi nan still dan Ghana ne haka nan dokan mu ke nunawa amma mun nan ina samani masalan mun da muke da shi masala ne watakila muka je wani wurin neman takaddu muke saran samu wannan masala amma kana na fada ba wani masala bane don shi da fara aiki na samu complaints kaman biyu ce na dauki mataki akan wayannan complaints na farko na je passport office na Tama Station ni da passport director muka tattauna ce ya gaya mini abin da yasa wannan matsalan nan ya auku amma abin da nake son a fahimci ne in za je a neman passport in renewal ne koko passport sabon ake so akwai wayansu tambayoyin da za a tambaye ka a dunga samu hankuri a amsa wayannan tambayoyin nan in ya zama na kamar officer da ke bada wayannan questions nan officer nan yake kamar no ban samani ke mutum Ghana bane bari batun officer nan don shi officer nan ba shi ne karshen izinin bada passport ba shi director of passport nan wurin shi complaint nan zai je don shi magana na da naje Tama Station ni da director of passport muka yi magana she nai mai bayani nai mai karin bayani amma sai na a wanga lokaci wanda yaje neman passport nan ya samu passport shi shi da na biyu kuma na dauki mataki na je wurin director of passport daga headquarters Mr. Louis ni da shi muka zauna muka tattauna danganin wanga masalan da yau kuka gabatar a gabana shi kuma ya bani karin bayani danganin processing da in wani yazo neman passport ake bi da shi cikin wannan processing nan she ya gaya mini kamar muka samu wayanga masaloli muka bar ya san masalan nan zai iya ya taimaka muna in hanyar shi ne koko in ya kama da mai shin nan ya samu passport ne mai shin ya baje passport din shi akwai misalin abin da Maryam in an taba jin batun Maryam kuma haka nan no ne ta je neman passport kuma shi an ka haife ta dan zango ne amma zaman su Saudi Arabia ne tana da passport ta na Ghana ce passport nan ya expire za ta ta renew passport nan ina samani wurin masala ka dan ya uku wurin ce zama fada ya je kan social media ma daga bayan maganan a wurin director of passport magana yaje ta kira ni ma ce nayi ma director of passport wanda take neman passport nan daga Tama na mai magana daga bayan maganan yaje wurin director of passport daga headquarters yau da nake maganan ga ita Maryam nan ta samu passport nan
anan za mu dace aya a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu dora a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Muktar Ridwan Abbas wanda ya yi mana jagorancin shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya